أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi tawakkali ga Allah subhanahu wataala, ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wataala da maida al'amura zuwa ga Allah subhanahu wataala. Inda muka yi bayanin ma'anan shi a mahangan malamai na akhlaq, hakanan kuma muka bayyana sashen ayoyi na Alkur'ani masu girma, hakanan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka. Insha Allah wannan bahasin zai kasance dangane da abin da ya shahi tasirori da kuma irin natijoji wanda ake iya samu da sakamako lokacin da aka sifantu da wannan sifa mai tarin albarka, wato lokacin da mutum ya samu kanshi daga cikin masu dogara ga Allah subhanahu wataala, ya samu kanshi daga cikin wanda suka sifantu da sifa ta tawakkuli ga Allah subhanahu wataala, to yakan samun waɗannan tasirori. Insha Allah bayanin da za mu yi kenan, da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu. Ko da yaushe mutum da ya kasance yana da hankali musulmi yakan tunani dangane da wasu al'amura, shine duk lokacin da Allah subhanahu wataala yake umurtan shi da yayi kaza ko ya bar kaza, yakan tunanin menene sakamakon da zai samu, yakan jira hakan. Shi yasa muke ganin Allah subhanahu wataala duk inda ya bayani dangane da wasu al'amura wanda ya umarni da aikata, zai nuna kenan akwai sakamako wanda zai biyo bayan wannan, in ma tun nan duniya ko kuma sai a lahira. Sannan da irin falala da kuma daraja wanda mutum zai iya samu sakamakon wannan ayyuka din. Hakanan duk inda yayi hani daga wani aiki, yakan nuna irin sakamakon da zai iya huskance mutum lokacin da mutum ya saba, ya yi kitsawatuwa dangane da barin wannan aiki din. Tun nan duniya wasu zunuban kamin lahira, wasu kuma sai lahira. Saboda haka wannan yana nuna mana kenan mutum a ɗabi'ance dama yakan jiran sakamakon abin da za a ce ya yi ko kai ya yi, ya gani in har ya kasance sakamako mai muhimmanci ne, wato ɓangaren ɗa'a kenan, za ga ya kwaɗaitu ya je zuwa gare shi. In kuma ya kasance kuma sakamako wanda yake mummuna ne ɓangaren sabo kenan, za ga cewa ya nisance shi. Saboda haka wannan sifa ma da muke bayani akan ta, sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu wataala, dogara ga Allah subhanahu wataala, mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wataala, tana ɗauke da wannan sifa din, tana ɗauke da tasirori, tana ɗauke da sakamakoki wanda mutum zai iya samu tun nan duniya wasu kamin lahira. Saboda haka sifa ce wadda yake ya dace ya kasance mutum ya jayo zuwa gare ta, saboda abin da take tattare da shi na sakamako da kuma tasirori a cikin duniya da kuma lahira. Na farko daga cikin ababen da ake iya samu kaman natija, kaman sakamako lokacin da aka sifanto da sifa ta tawakkali, shine ash-shu'ur bil quwwa wal himma لأن التوكل على الله مع الأمل يجعل الإنسان يشعر أنه أدى ما عليه فيكون قوي القلب بقوة الله عز وجل. وتنهر كو دغا cikin natijojin da zamu iya gani kenan, mutum idan ya sifanto da sifa ta tawakkali, ya dogara ga Allah subhanahu wataala, menene zai ji a cikin jikinsa, menene zai ji a cikin zuciyarsa, shine zai rika shu'urin ƙarhi da kuma himma. Watan zai ji zuciyar shi ta yi ƙarhi, baya tare da shakku, baya tare da tsoro, baya tare da bacin rai. Zai ji zuciyar shi ta samu natsuwa, zai ji himman shi ya daukaka. Kana ganin wasu mutane himman su kadan ne, ba su da himma wanda yake mai girma. Watan himma yana nufin kenan mutum ya hankoran wani al'amari. To galiba ana son ya kasance cikin al'amuran addini ya kasance mutum himman shi yana da girma, hankoran shi yana da girma, kenan saboda ya zamanto ya samu manyan darajoji a wurin Allah subhanahu wataala. To wannan yana daga cikin abinda tawakkali yake samarwa a cikin zuciyar mutum. Zamanto ya samu karfin zuciya, ya samu tsawon himma da girman himma a cikin zuciyar shi, hakanan kuma zai ji haka a cikin jikinsa. Saboda galiban dama abinda yake hana mutane zamanto sun harraka zuwa ga manya-manyan hadafofi ko kuma su rika jin ƙarfi a cikin jikinsu, sakamakon raunin zuciya ne, raunin niyya ne. Saboda zuciya idan ya zamanto ta gyaru, idan zuciya ta ginu, to shikenan jiki zai bi ne kawai. Shi yasa ko wani hadisi wanda yake cewa daga Ma'suma alaihi wassalam yake cewa jiki ba zai taba yin rauni ba idan ya kasance niyya ta yi ƙarfi akan wani al'amari. Wato duk lokacin da niyyar mutum ya kasance yana da ƙarfi akan wani al'amari, to jikin shi ba zai yi rauni ba, jikin shi ba zai kasala ba. Wannan ya nuna mana kenan nan ne asalin mutum, nan ne ya kamata ya kasance mutum ya himmanto da shi da farko, sannan ya zamanto ya wawaye jikin shi. Kenan wannan muna iya ganin sakamako ne kuma tasiri ne mai matukar muhimmanci wanda zai harraka mutum a cikin dukkanin janibobinsa na rayuwa, ta yadda zai kasance mutum ya ji ƙarfi, ya ji nishaɗi a cikin dukkanin ayyukansa, hakanan kuma ya kasance yana da babban himma. Saboda me? Saboda tawakkali akan Allah subhanahu wata'ala, dogaro akan Allah subhanahu wata'ala tare da aiki, kamar yadda muka yi bayani cikin darasin da ya gabata. Wasu sun yi mummunan fahimta dangane da tawakkali, suna ne idan mutum ya ce ya tawakkali kenan kai aiki ya zauna. Wannan mummunan fahimta ne, kuma ba haguwar fahimta ce. Tawakkali a koda yaushe yana tare da aiki, ka yi aiki ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala. To idan ya kasance kenan mutum ya yi haka, to wannan yana sanya mutum ya kasance ya rika shi'urin kan cewa to shi kan ya sauke wazifan shi, ya aikata abin da ya dace zamanto ya aikata. Saboda haka kenan sai zamanto zuciyar shi ya yi ƙarfi. Saboda me? Saboda ƙarfin Allah subhanahu wata'ala. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab. Allah subhanahu wata'ala shi ne mai ƙarfi, zul quwwatil matin. Allah subhanahu wata'ala kenan duk wanda ya dogara gare shi zai samu wannan ƙarfi din, zai samu wannan tasiri din, zai samu wannan himma din. Wannan kenan ya nuna mana muhimmancin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, muhimmancin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, saboda natijan da ya dauke yake dauke da shi mai matukan kima, wanda zai sa ya kasance mutum ya samu nasara, ya rabauta a cikin duniyarsa da lahirarsa. Sai kuma natija na biyu, ko kuma sakamako na biyu wanda ake samu lokacin da aka sifantu da sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, shine al-mutawakkil yakunu azizan wa ghaniyan bainan nas. Shi mutumin da yake tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, mutumin da yake dogaro ga Allah subhanahu wata'ala, yakan kasancewa mutum mai ƙarfi, mutum mai izza a cikin mutane. Saboda ba abin da zai ji tsoro, ba abin da zai tada masa hankali, ba abin da zai bata masa rai, saboda ya riga ya jingina al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, wanda yake duk wanda ya tawakkali gare shi to ya isa masa. Umman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kina Allah subhanahu wata'ala idan bawa ya kasance yana dauke da wannan tunani, yana dauke da wannan i'tiqadi, to zai rayu ne a cikin ƙarfi, zai rayu ne a cikin izza tsakanin mutane. Ba abin da zai dame shi, ba abin da zai tada masa hankali. Wannan kuma lalle muna iya ganin kenan yana daga cikin tasirori masu matukar muhimmanci, inda mutum zai rika shi'urin ƙarfi, ya rika jin izza a cikin mutane, tsakanin mutane, a maimakon ya rika jin rauni da kuma ƙasƙanci tsakanin mutane. Kenan tawakkali shine zai masa maganin wannan tawakkali shine zai bashi ƙarfi, tawakkali shine zai bashi izza, dogaro ga Allah subhanahu wataala shine zai bashi ƙarfi da izza tsakanin mutane. Sai zamanto ya rayu rayuwa cikin ƙarfi, rayuwa a cikin izza, a cikin ɗaukaka da mutunci. Hakanan muna da tasiri da kuma sakamako na uku wanda zamu iya gani daga cikin tasiroji da kuma sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon ya sifanto da wannan sifa. Man tawakkala ala Allah zallat lahu si'ab, duk mutumin da ya tawakkale ga Allah subhanahu wataala dukkanin al'amura wanda suke da wahala, al'amura masu wahalarwa, za su kasance sun sauƙaƙa, sun ƙasƙanta a gaban shi. Wata sahalat alaihi al-asbab, hakanan kuma dukkanin sababba na rayuwa za su kasance sun masa sauƙi. Wannan gayan abin da mutum yake nema kenan wanda zai bashi rayuwa a cikin natsuwa, rayuwa a cikin kwanciyar hankali, rayuwa a cikin nishaɗi da annashuwa. Kasance kenan sababba na rayuwa sun masa sauƙi, ya kasance kenan ababe masu wuya na rayuwa sun ƙasƙanta gaban shi. Wannan duk lokacin da mutum ya kasance yana da dogaro ga Allah subhanahu wataala, yana da tawakkali ga Allah subhanahu wataala, yakan samu wannan tasirin, yakan samu wannan sakamako. Ashe kenan duk lokacin da sifa ta kasance tana da natijoji masu fa'ida, masu muhimmanci, masu girman gaske, masu tasiri duniyar mutum da lahiran shi, to yana nuna mana kenan kiman wannan sifa din, yana nuna mana matsayin wannan sifa din, yana nuna mana muhimmancin wannan sifa din, da kuma lizimcin jayiwa ya zuwa gare ta, da kuma kokarin ganin cewa mutum ya samar da ita a cikin zuciyar shi, a cikin samuwar shi gaba daya. Shi yasa yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin Kanzul Ummal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man tawakkala ala Allah kafahu ma'unatahu, duk mutumin da ya tawakkali akan Allah subhanahu wataala, ya dogara akan Allah subhanahu wataala, to kafahu ma'unatahu, Allah ubangijin rahama kuma zai ishe shi ɗawainiyar shi, don al'amuran ka sai kasance Allah subhanahu wataala ya isan maka. Al'amarin da ya shahe kai ne a matsayinka ƙashin kanka, al'amarin da ya shahe iyalanka ne, al'amarin da ya shahe makusantanka ne, al'amarin da ya shahe abokananka ne, al'amarin da ya shahe al'ummarka da kake rayuwa a cikinta, al'amarin da ya shahe sauran al'ummomin da kake da alaka da su, Allah ubangijin rahama zai isan maka ɗawainiyar dukkanin waɗannan al'amura ɗin. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, hakanan Allah subhanahu wataala zai azurta shi ta inda ba ya tsammani. So da yawa arziki idan baka tsammanin shi, Allah subhanahu wataala ya baka shi, ka yi jin daɗi, kuma ka yi ganin ƙiman shi, kuma ka yi sanin Allah subhanahu wataala ta wannan hanya ɗin, kuma ka yi gode ma Allah subhanahu wataala. Shi yasa yazo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa Allah ubangijin rahama ya kiya azurta bawan shi mumini sai dai ta inda baya tsammani, saboda wannan yayi tasiri a cikin zuciyar bawa, yayi ƙara sanar da shi girman Allah subhanahu wataala da ikon Allah subhanahu wataala, yayi ingiza shi zuwa ga gode ma Allah subhanahu wataala, yayi samun jin daɗi a cikin rayuwarsa sakamakon wannan. Kina wani ya daga cikin abin da tawakkali yakan samarwa ma mutum, kasance Allah subhanahu wataala ya azurta shi ta inda baya tsammani, hakanan kuma ya kasance Allah subhanahu wataala ya isan masa akan dukkanin ɗawainiyarsa na duniyarsa. Kina wani ya nuna mana lallai tawakkali ga Allah subhanahu wataala wani abu ne wanda yake da matukan kima, kai da matukan matsayi, wanda ya dace ya kasance mutum ya yi sa'ayi domin ganin cewa ya sifanto da shi. hakanan yazo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yazo a cikin al-mustadrak mujalladi na 11 shahi na 217 hadisi na 12786 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law anna rajulan tawakkala ala Allah bi sidqin niyya lahtajat ilayhi al-umara فمن دونهم فكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد منزل الله صلى الله عليه وسلم كتشكمنا حديثا دا زعتي وني ياي توكلي أكان الله سبحانه وتعالى دا غسكي النية معنا دا غسكي كي كما ياجنجن وان الأمر انشيق بعد إزواق الله سبحانه وتعالى دو غرق الله سبحانه وتعالى باين ياي ايكي ياي سعي تو دا دكنن سراكونا da ma wanda suke kasa gare su na duniya da za su kasance sun buƙatu izuwa gare shi shi kun ba zai kasance ya buƙatu ba izuwa gare su sai yake cewa fa kaifa yahtaj huwa wa maulahu al-ganiyul hamid ya za a ce shi ya buƙace zuwa ga sarakuna ko wanda ba sarakuna ba alhali ubangijin shi wanda ya jimbinta masa al'amarin sa ya dogara gare sa ya kasance shine mawadaci wanda yake mutlak kuma wanda ya kasance gudadde kowa yana buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala tunda ka dogara gare shi to kai kun ba za ka buƙace zuwa ga kowa ba Allah ta'ala zai baka wadata zai baka izza zai baka ƙarfi haka ne yazo hadisi da Imam Ali alayhi salam yake cewa a cikin Biharul Anwar yake cewa man wathaqa billah araho surur wa man tawakkala alaihi kafahu al-umur duk mutanen da yayi sika da Allah subhanahu wataala ya yadda da Allah subhanahu wataala ya aminta da Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai gwada masa horin ciki duk kuma wanda ya tawakkali akan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai isa masa akan al'amuransa wannan duk yana nuna mana matukan sakamako da kuma tasirori wanda wannan sifa mai girma take dauke da shi wanda ya dace kasance mutun yayi sa'ayi domin ganin cewa samar da wannan sifa din tare da shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ambata wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin